Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani, Sarauniya, Far'a, FM Nomad da FM Dalol. Ta tashar mu kuma ana iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a sashen Hausa na voa.com ko kuma voahausa.com ta internet. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 2 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin za ku ji cewar yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don wayar da kan jama'a akan muhimmancin zaman lafiya. Muna da rahoto kuma akan hakan muke sa ran insha Allah za mu bude layukan mu na waya don ku bugo ku fada mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira mu ita ce alamar tarawa 1 1 2 0 2 2 0 5 5. Kada kuma a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Kada kuma amince akwai labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk waɗannan sai ku za ku biyo mu don jin labaran duniya wanda Sahaba Imam zai gabatar.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A can kasar Afghanistan, wani harin ƙunar bakin wake da aka kai kuma ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa da bam hiyara tsauni taro da ke da nasaba da zabe a gabashin kasar ya kashe kalla mutane 14 da raunata mutum 30. Wannan mummunan tashin bam an kai shi ne a gundumar Kama da ke lardin Nangarhar, ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar zaben majalisar wakilai da za a yi ranar 20 ga watan nan na Oktoba idan Allah ya kai mu. Nan da nan ba a san abinda ya samu dan takarar ba Nazir Muhammad. Mai magana da yawun gwamnatin yankin Abdullahi Koyani ya faɗa a muryar Amurka cewa mai harin ƙunar bakin waken ya tada nakiyoyi da ya ji gida da su ne a gangamin na siyasa. Wannan shine babban hari na farko da ke da nasaba da harkar zabe a Afghanistan tun ba makon jiya lokacin da jami'an kasar suka amince da 'yan takara 2,500 ciki har da mata 417 su fito domin yakin neman zabe. Ƙungiyar ISIS din dai da ta dauki alhakin ta ce ta kashe mutane 35 ta kuma jikkata wasu 55. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe ƴan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab guda 9 a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar Somalia bayan ƴan tawaye sun kai wa sojoji hari. Wata sanarwa da ofishin rundunar sojin Amurka mai kula da shiyar Afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kai ƙungiyar Al-Shabab guda 1 rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin Somalia ranar Litinin kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin birnin Kismayo da ke kudancin kasar. Sanarwar ta ce nazarin nasu babu farar hula da aka kashe ko aka jikkata a wannan hari. A bana, rundunar sojin Amurka ta kai hare-hare fiye da 20 a kasar Somalia. Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia, inda fiye da mutane 1,200 suka mutu a sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya. Rahotanni da ke fitowa daga yankin na cewa mazauna garin Palu, inda girgizar kasar ta fi barna, suna ta sata a shaguna domin neman abinci da ruwa, inda suka kara nuna takaicinsu akan tafiyar hawainiyar da gwamnati ke yi wajen jigilar kayayyakin agaji na gaggawa. A halin da ake ci kuma ma'aikatan ceto na ci gaba da tona baraguzan gine-gine suna neman kila ko akwai wanda yake da rai. To amma yunkurin nasu ya yi kicibis da matsala domin rashin kayan aiki. Ana kyautar zaton akwai kimanin mutane 50 da suke makale karkashin wato rusasshen wani otel raho-raho da ke wannan birni. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. nan da makonni biyar idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a nan Amurka za su yi zaben wakilan majalisar dokoki kuma sakamakon zaben zai yi tasiri sosai a cikin shekaru biyu masu zuwa na mulkin Donald Trump ana ta samun ƙaruwan yarfe gumi da dagewa kafin zaben da za a yi ranar 6 ga watan Nuwamba musamman tsakanin ƴan jami'ar Democrat ta masu hamayya da suke kokarin kwacirin jaya majalisar wakilai to amma kuma dukkan jam'iyyun za su ƙara zage dantse ta yadda duk ta kaya a sakamakon tabbatar da nadin Brett Kavanaugh a zaman alƙalin kotun kolin Amurka a ƙarshen mako a ƙarshen mako ne shugaban Trump yayin yakin neman zabe a jihar West Virginia inda ya nema wa Kavanaugh goyon baya ya kuma caccaki ƴan jam'iyyar Democrat Yau talata Faransa ta bada sanarwar yin daurin talala ga kadarorin jami'an laƙin asirin Iran su biyo bayan wani yunkurin harin bam a wajen birnin Paris cikin watan Yuni kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta faɗa haka nan Faransa ta ce ta yi wa kadarorin ma'aikatar tsaro da laƙin asiri na Iran din daurin talala a wani bayani na haɗin gwiwa da ma'aikatun kula da harkokin waje da kuma tattalin arziki sun ce matakin ya nuna kudirin gwamnati na yaki da ta'addanci
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zabe na ƴan takara a Najeriya, a jihar Lagos dai mun samu rahoto dake nuna cewar an soke zaben. Babangida Jibrin ya hada muna wannan rahoton.
We will contact the national headquarters for further directives as to the timing of release of materials.
Shugaban committee gudanar da zaben fidda gwani na takarar gwamna a jihar Lagos, Mr. Clement Eberi kenan yake bayyana soke wannan zabe da aka gudanar na fidda gwanin ƴan takarar gwamna a jam'iyyar APC inda yake cewa committee a shirye take ta gudanar da zabe mai tsafta wanda zai samu amincewar kowane bangare daga cikin ƴan takarar na jam'iyyar APC.
We are ready to give you the most credible election in the history of Lagos State.
A wani taron manema labarai, shugaban committee Mr. Clement Eberi ya shaida wa ƴan jaridu cewa sun soke zaben ne domin kuwa har zuwa yammacin talatin nan ba su samu cikakkun sunayen wakilan daya daga cikin ƴan takarar da doka ta bada umarnin a ce suna da shi ba. Sai dai shugaban committee bai bayyana ko wani dan takara ne yake tura sunayen wakilan nasa ba. Shi dai wannan zabe ana takararsa ne tsakanin Mr. Baba Jide Sanwo-Olu da ke samun goyon bayan shugaban dattijan jam'iyyar ta APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnan jihar ta Lagos Akunmi Ambode tunda sanyin safiyar yau ne dai masu kada ƙura'a a sassa daban-daban na birnin Lagos ce kuwa hadda wasu jigajigan jam'iyyar ta APC da suka hada da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da dan takarar jam'iyyar ta APC da ke samun goyon bayansa da kuma sauran ƴaƴan jam'iyyar ta APC Babajide Sanwo-Olu da mataimakiyar gwamnan jihar da shugabannin jam'iyyar suka kada ƙuri'unsu a mazaɓin da ke anguwansu sai dai kuma har lokacin da aka bada sanarwar soke wannan zabe ba a ga gwamna Akinmi Ambode ko kuma magoya bayansa a ɗaya daga cikin mazaɓin da ake kada ƙuri'un ba abinda ya sanya shakku ga ƴaƴan jam'iyyar ta APC tun ma kafin a soke zaben wanda suke ganin akwai lauje cikin nadi ga dai abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ke cewa game da wannan zabe da aka gudanar
If this out that accommodates all of us I say we are facing one way we are supporting the president we are supporting a change or not I have to abide by that
yace an gudanar da wannan zabe bil haƙi da gaskiya kuma ban tsammana an fuskanci wani matsala ba yanzu sai mu saurara mu ji matakin da wannan jam'iyya za ta dauka masu sharhi kan harkokin siyasa dai suna ganin wannan kwangaba kwambaya da ake da zabukan na jihar Lagos alamu ne dake nuna yadda jam'iyyar ke ci gaba da rarrabuwa musamman ma dai a jihar Lagos kafin zaben kasa da za a gudanar a watan Fabrairu na shekara mai zuwa har ila yau zaben shi ma ba a gudanar da shi ba a jihar Ogun dake makwabtaka da jihar Lagos Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos
Yau yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya. Har yanzu dai muna tare da Babangida Jibrin wanda ya aika muna da wannan rahoton.
Ranar biyu ga watan Oktoba ko wace shekara da ya rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ta kasance na fadakar da al'ummar duniya na kaucewa tashin hankali a duniya da kuma haƙuri da juna a harkokin yau da kullum. Albarkacin wannan rana na haihuwar jagoran gwagwarmayar samun ƴancin kan ƙasar India Mahatma Gandhi. A sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ala kulli halin duniya za ta ci gaba da koyi da matsayin marigayi ayi Mahatma Gandhi. Dr. Bashir Yankuzo wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a Najeriya.
Kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa, ba wai muna soke dukkan shugabannin mu na yanzu ba, amma da zaka auna abin da irin su Sadauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su wanda sun hangi nesa kwarai da gaske, wannan hangen nesan yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri wanda zai dauki tsawon lokaci. To amma mu yanzu sai kaga in ma siyasa ne mutun ya zo siyasa kawai so yake ci zabe, in yi shi zabe ya karbi kuɗa dai a cin zaben ya karbi allowance din sa a ce shi ma shugaba ne, shikenan magana ta kare. Amma me ya haifar ya gina ma al'ummar sa wace ran da shekaru aru-aru wannan abin zai amfana? Saboda haka siyasar ce kanta
daya daga cikin tashi-tashin hankula da ya dabaibaye Najeriya shekara da shekaru, wanda ƴan ƙasa irin su Mbako Benjamin da ke zama shugaban kungiyar jukunawa a Najeriya ke fatan gwamnati da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za su taimaka wajen magance shi.
Gaskiya shawaran da zan ba yan siyasa shine, don ka lura wasu abubuwan da ke faruwa yanzu yawancin su ba kan Najeriya ko al'umma ake fada ba, akan ainihin son kansu da ƴaƴansu ko da kabilunsu da sauransu. Wannan ba zai sa mu ci gaba ba. Ya kamata mu yi tunani mai zurfi a canza hali, kuma Buhari ya fito na fito yadda mutane sun yarda da shi, an zabe shi, a yi ba sani ba sabo, duk wanda ya yi laifi a daure shi. Kana dinga zaba wannan dan PDP ne, wannan don ya dawo APC a bar shi, shi ba mai laifi ba ne.
Dubbai ko miliyoyin jama'a ne dai ke rasa rayukansu a duk shekara a sassa daban-daban na duniya sakamakon tashi-tashin hankula, abinda kuma ake buƙatar kawo ƙarshen rigingimin cikin nasara. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Mun gode Babangida Jibrin. Masu sauraro, akan wannan ranar da aka ware wanda take nuni da cewar zaman lafiya me yake nufi gare ku, za mu buɗe layukan wayoyinmu don ku bugo ku baya muna ra'ayinku dangane da wannan rana. Amma dai kamun din mu kai ga wannan, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202 205 6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To a maudu'inmu dai na yau masu saurare shine muna so mu ji ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya wanda majalisar dinkin duniya ta ware wannan rana domin faɗakar da al'umma menene muhimmancin zaman lafiya gare su so muna so mu ji ra'ayoyinku sai ku bugo ku ga muna to mun samu wani kira daga Maiduguri malam na Maiduguri
Allahu alaikum
to wa alaikum salam wa ke magana
ina magana da Alhaji Usman Kabi Barabin Dabi
to Alhaji Usman kana jin dai maudu'in da muke tattaunawa ko
eh na ji akan zaman lafiya ya ci gaba da sarkewa
eh
zaman lafiya na shi yake kawo kawai jingi gune muke ganin zaman lafiya a Maiduguri ai sai muke kakar wani ma makara zai bai ba su lafiya amma da bomo ya nan Maiduguri ba yadda za ka kaci kuliya a kan daki kuma za ka yi tsammani wani bomb ne saboda haka mun gode a Allah mun gode a Baba Buhari zaman lafiya ya zo mana mu a Maiduguri ya ci gaba kai sarki na gode muku
to masha Allah to amin sama mun muna da kira daga jihar Sokoto wa ke magana
dan magana Sa'adu zan shugaba banka mun mai hakkin mai Sokoto
Malam Sa'adu barka dai To alhamdulillah kana jin abinda muke tattaunawa menene zaman lafiya yake nufi gare ku
To wallahi zaman lafiya da shine gaba da komai don komai in babu zaman lafiya to harkar fasaha
Eh
Allah ya kikan na in babu zaman lafiya komai ba zai yiwu ba komai sai da zaman lafiya naka yi
To me kuke yi ku a tsakanin ku al'umma dan kawo zaman lafiya a tsakanin ku
Alhaji kana haka dai muke tawaye da mutane muna faɗa musu cewa ba a tabbatar da cewa ba in babu zaman lafiya to ko ibada ba zai yi ba
To muna godiya To muna da kira daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Wa alaikum assalam wa ke magana
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da riko ta kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musa muna jin ka
to kai baka jima abin da shi sarki yace zaman lafiya ya fi zama dan sarki ba
eh
sarkin ma da kanshi yace ai shi zaman lafiya ya ma fi ni
eh
dan haka muke kira ga al'umma ya kamata zaman lafiya nan dai shine mafita a gari al'umma saboda idan muka dauki zaman lafiya kaga dan kasuwa sai da zaman lafiya za mu tafi kasuwancin mu ma'aikacin ofis sai da zaman lafiya za su fi aikin shi duk aikin da kake idan babu zaman lafiya kaga ba kwanciyar hankali yanzu ka ko aikin jarida nan da ake idan babu zaman lafiya ba za ka samu damar da za ka je ka aiki inda ya kamata ba kana cikin kaddar dan haka ya kamata muna kira ga al'ummar Najeriya kaman ma irin jihar mu ta Plateau State ya kamata ku zauna lafiya da juna dole Allah tunda ya halicce ku yace ku zauna da juna to ya kamata a hakuri da juna a gaban Allah sai domin a gurin tsara ce tare ita ce kawai mu fita a ce ne muka fatan alkari Allah subhanahu wataala kara mana lafiya da zaman lafiya a kasar mu
amin
kuma Allah
to wa muke da shi daga Niger
Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba
to Malam Ibrahim muna sauraron ka
to gaskiya zaman lafiya hau ba zai yiwu ba tunda an saka likafin Allah da Annabi
eh
domin saboda idan za a koma hukunci na Allah da Annabi to shine wanda za a ba kowa haƙƙin shi zai ga an zauna lafiya amma da zaran aka ce ba shi za a bi ba to wallahi zaman lafiya ba zai samu ba
to mun gode muna da wani kira daga Mubi wa ke magana
Abu Umar ne Abu Umar alkali
to Malam Abu muna jin ka
eh Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya dai
to amin
amin kuma
to wana da so wai muke da shi akan layi kuma to Malabu Umaira mun gode a maudu to Sokoto muna da kira daga Sokoto wake magana daga Sokoton Shehu
Abdullahi Abubakar Hawo daga Sokoton Najeriya
to Malabu Abdullahi muna sauraron ka
to zaman lafiya dai kuke magana zaman lafiya kuma yadda wani dan wana ya magana ya zama dan sarki amma dai gaskiya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ba da wagarana ya kamata ta tsawaci kasashen duniya masu kokarin hana zaman lafiya a duniya su bar kasashe masu tasowa su zauna lafiya
to
ne yanzu su sun kana mana zaman lafiya
to masha Allah to Allah ya mana jagoranci
wannan yake gudunmuwa ta
to mun gode a Kaduna wa muke da shi daga Kaduna
to haran dai barka da aiki
barka dai wake magana
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Jata a Kaduna tarayyar Najeriya
to Malam Murtala muna sauraron ka
to kaje kamar yadda dai duka dai muka ji manyan musara suna la faɗa suna cewa zaman lafiya ya ma fi su kansu to ya kamata duk inda yake a ce sai da zaman lafiya ko addini ne ko kasuwanci ko siyasa ne ko mulkin ba zaman lafiya gaskiya abun ba zai ci gaba ba muna ƙara kira mu yi hakuri da juna mu koyi lafiya mu koyi juriya da abin da ya wuce mu manta da shi mu haɗa kanmu sai mu ci nasara da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Allahumma amin Yawuri wake magana daga birnin Yawuri Malam na Yawuri to Malam na Yawuri layin shi ya tsinke a maudu'in da muke tattaunawa dai shine menene zaman lafiya gare ku to Hajiya Asiya daga Kaduna ko bismillah muna sauraron ki
assalamu alaikum
wa alaikum salam Hajiya Asiya muna sauraron ki
sunana Hajiya Asiya Muhammad Abubakar da Kaduna
to muna sauraron ki Hajiya Asiya
zaman lafiya yana da kyau a cikin al'umma da ƙasa baki ɗaya
to wani irin gudunmawa kuke badawa wani irin gudunmawa ku iyaye mata kuke badawa wajen kawo zaman lafiya a cikin al'umma
mu iyaye mata muna bada gudunmawa sosai wajen zaman lafiya saboda tarbiyyar ƴaƴa da sauransu
to
inda ya zaman lafiya wajen iyaye mata ake samu
to Allah ya samu dace mun gode Malam Asiya to muna da wani kira daga Kaduna waye a Kaduna
eh Bello sakatare daga nan Kaduna
to Malam Bello muna jin ka
to alhamdulillah gaskiya zaman lafiya ya komi a duniya saboda Allah zaman lafiya ya zaka a duniya kuma da kaga sai fuka komi in ba zaman lafiya ba zai wa saboda haka muna kira da ƴan uwanmu majiya a duniya sai ka musulmi to Allah ma haka a zaman lafiya ina ganin shi ne ko da bambanci da irin wanda ake na kaiginci wanda ba to kun ka ba da haƙin cewa saboda Allah ina kira ga dukkan ƴan Najeriya don Allah ma dake kun zuna lafiya saboda mu samu cigaba a kasarmu da kuma duniya baki daya
to masha Allah
mun gode daga nan Kaduna
to mun gode a Hadeja wa muke da shi daga Hadeja
daga
Hadeja to Hadeja shi ma layin shi ya tsinke jama'a kada dai a manta a kira don a bayyana mana ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya a al'ummominku baki ɗaya. To muna da kira daga Taraba. Na Taraba wake magana?
Ali mai gurmi ne daga cikin jihar Taraba.
To Malam Ali muna sauraron ka.
Lalle Majalisar Ɗinkin Duniya kan abinda ya kamata ma za ta dinga yi kenan a kowane lokaci.
Eh.
Domin ba abin da ya fi zaman lafiya duk a duniya. Ko a gidanka in ba zaman lafiya wallahi hankalinka ba zai kwanta ballan sana a ce a duniya gaba daya. Don haka zaman lafiya ya kamata mutane duk wa'anda suke sarakuna ne shugabanni ne su kwantar ma mutane jama'a hankali a san abin da ake a duniya.
To masha Allah muna godiya da duk wa'anda suka bugo muna da wanda kuma ba su samu dama ba sai a tara a gobe. A sauran shirye-shiryenmu don a bugu a bayyana ra'ayin da ake da shi dangane da maudu'in da muke tattaunawa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa yanzu ƙarfe 4:54 na la'asariya ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Da
kokowar gargajiya zan fara labarin wasannin na wannan mako inda masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar gargajiya a ƙarƙashin ma'aikatar wasannin motsa jiki ta ƙasa suka gudanar da wani zama a yau Talata da nufin share fagewa kwamitin tsare-tsaren kokowar da za a girka a gobe Laraba domin shirye gasar cin takobin kokowa da za a gudanar a ƙarshen watan Disamba 2018 a garin Talabere inda ƴan kokowa 80 daga jihohi 8 na ƙasar Niger za su shafe kwanaki 10 suna kafsawa da nufin kwace takobi daga hannun sarkin ƴan kokowa na 2017 Tasi Usani na da Magaram masu sha'awar kwallon kafa sun fara kiraye-kiraye don ganin an ceto kungiyar kwallon kafar Niger Mena National wacce ta kwashi kashinta a hannu a karawarta da kungiyar farawan ta kasar Egypt a farkon watan Satumban da ya shige a birnin Alexandria bayanai na nunin shekaru kusan 5 kenan da kungiyar ta Mena ba ta da wani tsayayyen mai horar da ƴan wasa a sanadiyar sakacin hukumar kwallon kafa ta FENIFOOT da ofishin ministan wasannin motsa jiki wanda a maimakon su damka wannan aiki a hannun wani dan Niger sai suka kira tsohon coaching Elephant na Côte d'Ivoire François Zawi wanda yake ba ƴan wasa umarni daga Faransa a maimakon ya tare a Niger don rungumar aiki gadan-gadan a cigaba da wasannin tankaɗe da raurayar kasashen da suka cancanci shiga gasar cin kofin kwallon kafar nafiyar Afirka da Kamaru za ta karbi bakunci a shekarar 2019 ƴan wasan Mena Niger na shirye-shiryen zuwa Tunisia domin kai cireni da takwarorinsu na wannan ƙasa a karawar da za su yi a ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki idan muka dawo birnin Yamai kungiyar wasan handball ta ISFAN ta samu kofin gasar handball a rukunin maza bayan da ta doke takwarata ta AS Garda a kafsawar da suka yi a ƙarshen mako a albarkacin gasar cin kofin Niger karo na 14 yayin da AS Stade ta lallasa AS Leban a rukunin mata hukumar wasan handball ta ƙasa FENIHAND ce ta shirya wannan gasa da nufin farfado da wasannin handball kuma a cewar shugabar wannan hukuma Madam Habibata Musa an cimma gurin da aka sa gaba wajen tsara wannan haduwa da ta samu halartar kungiyoyi kimanin 24 mu cike labarin wasannin da gasar cin kofin Maracana na nafiyar Afirka wacce ta hada tsofaffin ƴan wasa a birnin Abidjan na kasar Côte d'Ivoire a makon jiya kasashe 8 ne suka halarci wannan gasa sai Faransa da Canada da suka je da nufin bayar da kara kasar Côte d'Ivoire mai masaukin baki ce ta samu kofin na bana yayin da Niger ta zo ta hudu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai shirin mu na gaba labarai a takaice
a can kasar Afghanistan wani harin kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa ya ratsa wani taro dake da nasaba da zabe a gabashin kasar ya kashe akalla mutane 14 da raunata mutum 30 wannan mummunar tashin bam a gundumar kama dake lardin Nangarhar ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar zaben majalisar wakilai da za a yi ranar 20 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu nan da nan dai ba a san abinda ya samu dan takarar Nasir Muhammad ba kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tana igirarin ta kashe mutane 35 da kuma jikkata wasu 55 Rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab guda 9 a wani harin jirgin saman yaki da ta kai a kudancin kasar Somalia bayan ƴan tawaye suka kai wa sojoji hari wata sanarwa da ofishin rundunar sojan Amurka mai kula da shiyar Afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab guda 1 rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin Somalia jiya Litinin kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin Kismayo dake kudancin kasar Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi dake tsakiyar kasar Indonesia inda fiye da mutane 1,200 suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya.
Da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokanan aikin mu da sauran shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin sai Julie Lizas Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da babban injiniyan mu Mr. Carl Sterling ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya